kuma abu ban kol da ko ya abu ya
bol
bol
bol kuma muna ce da shi bol haka nan
kan yi gunde gunde ce sosai
bol
bol
to abin fa mara hankali ko ma ku ce
boli boli
boli yes sosai
ada fa abu fa
ada
an dafa abu
tare ta
akwai wani kuwa
a tare
an dafa
tata
tata
Boa fa.
Boa, aha, yes, yes, boa. Yes, boa.
Da fefe.
Boa.
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 Da fefe boa.
To, kaman an ga ruwa ya tara wani wani wuri.
Fwa,
fwa.
Yowa.
Fwa.
To, wannan ba abu ba shi da wani abu ciki.
Hello.
Fwan ko?
Fwan, fwan.
Fwan,
fwan, yes.
Me.
Kamar ba wani abu
ciki
fun
fun
yo n g
eh aka ne wannan iri wannan spelling iri nan
dot
nan to an ce ana shigowa to an gwada ba fa ba wai an gwada an hada dai an sa wannan kadan a sa wannan kadan
hada wannan fara tsingire
gwagwado
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 to an ce a shiga a kai cikin abu
har alimba harali
akwai wani kwa ko?
Kwa
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 shi ne da an kai ciki mutum ya kai cikin
agware
agware hadari
ba wai hadawa kenan ba kamar yanzu a ce Malam Bitrus ya kai cikin da ake ke kayin wa cikin na ya za a ce da shi
agwarzi
kwa ko?
Kwa
yawa ciyawa fa
sar
akwai wani ciyawa
it may be a spell
yeah that's I'm trying to explain yes. wani ciyawa ana ce da shi
guhama
guhama
guhama guhama yes guhama yes
guhama ko? Ku yi shi kuma ji
guhama
guhama
yawa to a dafa ba fa
ada
an dafa
a tata
akwai wani hwa ko?
Hwa, yes.
Hwa, akwai wani hwa. Water.
Water, just this one.
Yeah,
like water.
Andaka.
Burning waters.
Yeah, andaka. To. Abun da andaka fa hwa hwa ko?
Adaka.
Andafa.
Andafa. Andafa.
Tata. Andafa.
Akwai wani hwa ko?
Yes.
Akwai hwa hwa ko?
Hwa hwa.
Hwa hwa.
Kuyi shi kuma ndi?
Hwa hwa.
Yawa. To, an dauka abu daga kasa.
Hore.
Hore.
Akwai wani kwa kwa du ko?
Kakadu.
Pick up.
Kakado. Hurry.
Can you shoot?
Kakado.
No,
Kakado.
Kakado.
Inani.
Dashinan. Pick up. Kuna sab. Nad. Kakado.
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 Shini.
Quickly.
So, mara karfi fa mutum bai da
kwa kwa
kwa
kwa
to an gangaman wurin sa abinci da an yi da itace
mungo
kwatam ko
kwatam oh yes kwatam yes
to aboki fa
mall
an abu yan yayi menene a Hausa da inji
sami
sami
momol
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 sami yes
gaba fa ko fuska
fuska munuwa
yes
munuwa 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 ss la ka kama gaba ila ke yawon industry
gaba
ko but face munuwa
to kayi nan gaba
gaba
munuwa yawa yawa to angulufa
ngwadugu
bocho
yes bocho
ki wannan son bida
ngwadugu
ngwadugu
yes bocho
ngwadugu is
bocho
to an ce a sa a
po
Yeah, poor watch. Poor, sir, poor, 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 poor,
poor, poor,
poor, poor, poor,
poor,
poor,
poor,
poor,
poor, poor, poor, poor, poor, poor,
poor,
poor, poor, poor, poor, poor,
poor, poor, poor,
poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor,
poor, poor, poor,
poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor,
poor, poor,
poor, poor, poor, poor, poor, poor, ana so abashi ankali bashi ankuri
bashi ankuri aha
kumar
kumar swala sani ko akwai wani swala sani
ko forgive forgive forgive
shine menene
kabar sani
kabar sani
akwai wani swala sani
Kabarsini.
Kabarsini. The spell is zero.
We've got one anyway, so.
What?
To akwai ni abu yana tafiya a kasa kama ba wai miji ba ne wai large black type of millipede ba ne
twama
twama
twanga twanga twag
twama
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 twama twama twa twa
to
twa twa
a twa twa
twama twa twa
eh to an gan itace wuta fa
Tuang. Oh, this one is a heavy one.
Yeah,
heavy
one.
So say, about this?
Heavy, sorry.
Yes.
Tuang.
Yes. So, now, that young cable, have you?
Ah, sla. Sla.
No. Yeah. No, no, sla. But
sla.
Tua. Fua.
Fua.
Fua. It's a... It's
no, I can't say it.
Fua is the place where the water starts in the ground.
Yeah.
Vonja, vonja.
Ah, mutani borno.
Mutani borno.
Borno.
Ina mutani gwarno. Kanuri.
Kanuri.
Vwa.
Vwa.
Kwa dofa, baban kwa
dofa. Vonja.
Vonja.
Kwa dofa. Vonja.
Vonja.
Yewa.